kamar zaman gane ne da Isa ayaji ne ya kekkyawa 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 na kira ki saukowa da kin fito ake kallo kekkyawa na kira ki saukowa da wiso dan kira da kin kallo gashi har a gadan baya komai na ki yi kyau tun daga kai ki har sau a first class kike baki zama a ajin baya ai dole na baki soyayya komai kan ki na shirya tare da ke ki zanjera wasu sai kallo cikin zuciya mai haske kamar walkiya balle inta ya kulliya ke aka ba wa lamba daya babu kamar yake nan can mallake zuciya ta kice masoyiya